أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى دينونا منا وانا اللوكة شمع البركة يومنا 26 قوة جمادة أولى هجرانا أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara 1443 a ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babu sabri. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma anna nasan min al-Ansar sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa atahum thumma sa'aluhu fa atahum حتى نفد ما عنده فقال لهم هنا أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوطي أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وأنا أبي سعيد أنكر قولك Abi Sa'idin baban Sa'id Sa'd bin Malik Sa'd dan Malik bin Sinan dan Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma Allah ya dade su anna nasam min al-Ansar lalle wasu mazaje daga cikin mutanen Madina sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun tambaye Annabi tsiyara mai Allah su tabbata gare shi fa atahum sai ya basu summa sa'aluhu sannan suka sake tambayan sa fatahum sai ya basu hatta na fada ma indahu har abun da yake wajen sa ya kare fa qala lahum hina anfaka kulli shay'in bi yadihi sai ya ce musu lokacin da ya bada dukkan abun da yake hannunsa ma yakun indi min khairin falan addakirahu ankum lalle a waje na babu wani alherin da na ajiye na hana ku ban ba ku shi ba wa man yasta'fif duk wanda ya kame yu'iffuhu Allah to Allah zai bashi kamewa wa man yastagni duk wanda ya nuna wadata yughnihi Allah to Allah zai wadatar da shi wa man yatasabbar wanda ya dora wa kansa hakuri yusabbiruhu Allah to Allah zai bashi hakuri wa ma utiya ahadun ata'an lalle ban bawa wani mutum daya abun bayarwa ba khairan wanda yafi alkhairi wa awsa'a kuma yafi alwa min as-sabri kama haquri ba. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun hadu kan wannan hadisi. Wannan hadisin an samo shi daga Abi Sa'id shine Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu wanda ya kasance ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma shi Sa'd bin Malik shi ma wato Malik dan Sinan din sahabin Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi Sa'd bin Malik shi sahabi ne sannan mahaifinsa sahabi ne mahaifinsa Malik bin Sinan shine wanda ya tsotse jinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud to yake ce mana shi Sa'd bin Malikin kuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa inni araka tuhibbul ghanama wal badiya lalle na ganka kai kana son kiyon dabbobi sannan kana son zama a waje a bayan gari wajen kiyo to idan ka je kana cikin dabbobinka ko kana wajen kiyonka idan lokacin sallah yayi zaka yi sallah to kai kiran sallah saboda duk wata dabbar da ta ji kai wannan kiran sallah za ta shaida maka cewar kai imani da Allah kai da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to saboda haka شي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه يا كسانشي daga cikin wannan malakin ne nasa. Sannan yace mana anna nasan min al-ansar, lalle wasu mazaje daga cikin mutanen Madina sun zo sun tambaya annabi sai Adam ya ce Allah su tabbata a gare shi. To malamai sun ce su wane ne waɗannan mazajen da suka zo suka yi wannan tambaya? Anna nasan min al-ansar cewar wasu mazaje sun zo sun tambaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Aka ce waɗannan mazajen shi ma sai na Sa'd ibn Malik yana cikin su. Lokacin da aka shiga halin matsi, sai mahaifiyarsa ta ce masa, ka je ka roki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa hali da muke ciki. To ya zo kenan, sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kame to Allah zai bashi kamewa, sannan duk wanda ya nuna wadata to Allah zai wadatar da shi. Sai bai faɗa ba, sai ya shiru bai ce komai ba. To saboda haka wasu malaman suka ce shi ma yana cikin waɗannan mutane da aka ce wasu mutane daga cikin mutanen Madina sun zo sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama. Da suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama fa atahum, sai ya basu. Da ya basu, sai bayan wani lokaci kuma sai suka sake zuwa suka sake tambayan annabi. Sun masa aluhu fa atahum, suka sake yin tambaya ya sake basu. Hatta nafada ma indahu, har abin da yake wajensa ya kare, ya basu komai duk abin da yake hannunsa ya basu. Faƙalam, sai ya ce musu lokacin da duk abin da yake hannunsa ya ɗauka ya basu, sai ya ce musu babu wani abu na alheri da na tanadar da shi na ajiye na hana na baku, ko ma miye ne na baku. Sannan ku sani wanda wa man yastafif ya'ifuhu Allah, duk wanda ya nemi kamewa to Allah zai bashi kamewa. To ya ne mutum ya nemi kamewa? Yanda za a yi mutum ya nemi kamewa shine ita iffa, shine mutum ya kasance yana kamewa baya tambayan mutane abu, ba zai tambaye su ba, ko ma miye ne ba zai tambaye su, ba zai bar da wannan abun nasu, zai kame. To saboda haka musulunci ya gwada wannan, ana son mutum ya iya kamewa. Idan mutum ya dora wa kansa kamewa to Allah zai bashi kamewa. To yaya ake yi a samu kamewa? Shine bakka da shi, amma kuma ba za ka roki mutane ba, sai ka kame. Babu bakka amma ba za ka roki mutane ba, sai ka kame, ka nuna dai ba ruwanka. Sannan wa man yastaghni yughnihi Allah, wanda ya nuna wadata to Allah zai wadatar da shi. Idan ya nuna kaman yana da shi to Allah zai azurta shi, sai ya bashi, ya zama ana masa kallon kaman yana da shi, alhali kuma bashi da shi. To waɗannan halaye na nuna kamewa da kana'a, wato dan adam ya kame ba zai yana nuna tambayar sa a fili ba, ba zai taroƙan mutane kowane lokaci ya ce a taimake ni, a bani, a bani, a bani, a ba zai yana yin wannan ba, zai kame. To idan ya kame nan to Allah ba zai jarrabe shi da talaucin da har sai ya zo ya roki mutane ba. Idan ya kame, idan ya kasance mai tambaya to shine abin da zai same shi kenan, kuma sai ya zama duna man fiskan sa ya riga ya cire ta a garin wannan tambayoyin da yake yi, saboda yawan tambayar da yake yi a mutane. Kaga waɗannan mutane da suka tambaya ne sallallahu alaihi wasallam ya basu, suka sake yin tambaya ya basu, har abin da yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya kare. Sai ya ce musu duk abin da na tanada na alheri na riga na baku shi, wanda zan iya tanadar da shi in ajiye shi in boye shi to na riga na baku. Sannan wanda ya kame Allah zai bashi kamewa, sannan wanda ya wadata Allah zai wadatar da shi. To kaga anan akwai darasi mai yawa a ciki. Dalili kuwa shine zaka ga mutane da dama sun ɓaci mutanen mu na yanzu da yawan roƙo, sai a zo a ta roƙon jama'a, ka zo ka wajen mutum ka roƙe shi ya baka, gobe ma ka sake dawowa ka sake roƙonsa ya baka. To kaga zaka ja masa, wato tun bai zama marowaci ba har ya zama marowaci, saboda baka da kamewa kai. Lokacin da ka zo da buƙatar ka ya ɗauka ya maka ita, wannan buƙata ɗin bai dace ka sake dawo masa gobe kuma duk da wata buƙatar sabuwa ba.
idan ya riga yi kokarin sa ya baka a lokacin nan to kai kuma sai ka yi kana'a ka kame to amma yanzu ba haka muke yi ba zaka je wajen mutum ka roke shi idan ka roke shi idan ya dauka ya baka to insha Allah sai ka je ka gayyato masa wani sai ya gayyato wani shi ma wannan din a dauka a bashi shi ma sai ya gayyato wani to kaga mutum koda yana yin taimako wannan yanayin da aka masa zai jawo ya daina yi zai jawo ya daina yin abin da ya kamata saboda ba masa yadda ya kamata din ba to saboda haka ana so mutum ya koyi kamewa kar ya zama kana zuwa kana roƙon mutane kai ta roƙo kai ta roƙo wannan roƙon da kake yi kana cinye namun fiskan ka ne zai zama baka da wani mutunci to saboda haka ana so kar ka cika roƙon jama'a wannan roƙon ba zai amfanar da kai komai ba saboda idan misali yanzu mutum ka zo masa kace kana da bukata da Allah ya taimake ka shikenan sai ya taimaka ya baka da ya taimaka ya baka abun bukatan kan nan sai ka je ka gayyato masa wani wani ma ya zo shi ma ya ce a naji an ce kana ba da taimako ne shine ni ma na zo ka bani kaga ka rusa wancan abun wataƙila baka san ya aka yi kai ma taimake ka ya baka ba to saboda haka ana so dan adam ya koyi kana'a ya iya kamewa ba ya turukan mutane ba shi sa qur'ani ya gaya mana cewa lil fuqara'i alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf akwai mutanen da basu da kuɗi suna cikin talauci sannan sun kame kansu sun riki sun yi shiru kamar suna da shi ba sa roƙon mutane suna kamewa ba sa roƙo to amma yanzu zaka ga duk halayenmu sun koma na roƙo kowa ya zama maroƙi ka je ka roƙa a maka gobe ma ka sake dawowa ka roƙa a maka jibi ma ka sake dawowa ka roƙa a maka to kaga ba zai amfani ba wannan to saboda haka ana so ya zama idan mutum ya maka to kar ka koma masa gobe in ya baka gobe kar ka koma masa jibi to amma yanzu saboda yanzu wani bawan Allah ya ce shi mutane ma sun maida shi mai girman kai saboda me saboda roƙo idan ya fito yana ganin su kawai an gaisa su ce a alhaji ai kaza kaza ka masa jiya shekaran jiya ma ka roƙe shi wani kwanakin ma ka sake zuwa ka roƙe shi kaga zaka hana shi yin wannan aikin kenan na alkhairi kai zaka hana shi saboda wannan roƙon da kake masa to amma idan ka kame shi da kansa wataƙila zai ce kai wani fa na taɓa bashi abu kaza lokaci kaza yanzu bari na taimake shi na sake bashi to saboda haka ba halin kirki bane wannan kai ta zuwa kana roƙon mutane an ce akwai wani mai kuɗi wani ya zo masa da bukata sai ya ɗauki kuɗi mai ɗan yawa sai ya bashi ya ce gashi ka je kai jari ka ririta ka yi abin da ya kamata washe gari yana wayewa ba sai ya zo masa da wani ba da su ba ya zo da wani ya ce shi ma gashi nan ka bashi yadda ka bani ya ce ana tafe dai sai da ya kashe kusan miliyan 8 a cikin dukiyarsa akan mutane ya kawo masa wannan ya tafi ya kawo masa wannan haka yana raba musu wannan kudin to da Allah gobe zaka koma ka ce ya taimake ka ai ka bata zancen duka ba zai taimake ka ba an ce akwai wani wato irin mai bara din nan yana yawo yana bara kullun yana roƙon mutane kullun a taimake shi sai yake cewa aina allazina yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa ina wanda suke bayarwa domin Allah koda suna da kudi a cikin abu suna bayarwa sai wani yace masa zahaba ma allazina la yasaluna an-nasa ilhafan sun tafi tare da mutanen da ba sa tambayar mutane saboda kamewa sun tafi tare da su ya ba shi irin wannan amsa to saboda haka ba a so ka zama mai yawan tambaya in ka kame to Allah zai baka kamewa sai ya wadatar da kai amma in baka nuna kamewa ba komai kana yin hadama a ciki kana nuna kafi kowa so to shikenan kuma baka raguri kenan aikin ka ya lalace sannan hadisin ya gaya mana cewa wa man yastagni yughnihi Allah wanda ya nuna wadata to Allah zai wadatar da shi bashi da shi amma sai ya nuna kamar yana da shi baya roƙon jama'a ya kame to Allah zai wadatar da shi sai ana tsammanin wane mai kuɗi ne ko ba kuɗi yake da shi ba a'a kawai yana yin rayuwarsa ne daidai shi bai takurawa kansa ba bai takurawa jama'a ba sai ayi tsammani yana da shi amma bashi da shi ya kame ne to tunda ya kame nan shikenan sai Allah ya wadata shi kaga yana yin abubuwan rayuwarsa duka ba tare da an samu wani matsala ba duk abin da ya taso a rayuwarsa zai yi ba tare da ya shiga cikin wata matsala ba bai sanya mutane a cikin matsala ba to amma idan baka nuna cewar ka wadata kullun kana kuka wayyo kai bakka da shi bakka da shi bakka da shi to Allah sai baka da bakka da shi din sai ya sa maka talaucin ya zauna tare da kai to kaga a cikin wannan yanayi na kamewa da kuma nuna wadata ya kasance idan ka je gidan mutane a da haka yake banda yanzu idan ba za ka je ma in lokacin cin abinci ne in aka ce lokacin da ake cin abinci ne to ba za ka je gidan mutane ba a wannan lokacin zaka kame amma mutumin yau sai ya zo gidanka ma ya zauna sai ya ce yau me aka girka ne ga yara na ko mace mata ko in za ta tafi anguwa ba za ta yi girki ba ma gaba daya a rannan gidan da za ta je ta sauke musu anan za ta sauka sai ka zo sai ka ce ga yaranka baka san yaya aka yi za su ci abincin ba kai amma da yadda ake yi ba za ka ga mutum ya je lokacin cin abinci ba sannan mutane saboda su ma Allah ya ba su wadata wadatar zuci dama algina ginan nafs ka samu wadatar zuci shi yake nema idan ka je lokacin abincin aka ce kana zuwa ka gana ci abinci ka juya to za a saka abinci a kwano a aika maka har gida za a aika maka abinci to amma yanzu ba haka ake yi ba mutum sai ta irin waɗannan abubuwan da ba su dace ba to saboda haka ana so ka nuna kamewa an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da yake karami a cikin yara in ya zo ana ci abinci idan ya gana za a danna wawa to shi ce hannu sai yake sai ya kame ba zai ci ba sai ya bar su su yi to saboda haka ana so a cikin komi kar ka nuna haɗama kar ka nuna zarmiya kar ka nuna kafi kowa son abu in ka zama haka to Allah zai jarrabe ka sannan hadisin ya ce mana man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda ya dora wa kansa haƙuri to Allah zai mai da shi mai haƙuri din ba mai haƙurin bane amma sai kallafa wa kansa haƙuri yana so ya mai da kansa ya zama mai haƙuri to shikenan Allah zai ba shi haƙurin to wannan kuma malamai suka ce shine kai haƙuri an komi na rayuwanka komi sai kai haƙuri kafin ya yiwu in ba kai haƙuri ba an rinka jin ka wuri-wuri ba abin da za ka yi komi sai kai haƙuri kafin ya yiwu in ba kai haƙuri ba zai yiwu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma wutiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr ba wata kyautar da na ba mutum wanda tafi kowace kyauta alheri tafi yalwa kamar haƙuri ita haƙurin nan shine abinda idan aka baka an baka komi saboda haka kai haƙuri da halin da ka samu kanka a ciki kowane irin yanayi kake ciki annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadansa ne za a zo a roke shi yau ya bayar a roke shi gobe ya bayar a roke shi jibi ya bayar kuma bai ji komai ba amma duk wani mawadacin da zaka je ka roke shi yau ka roke shi gobe ka roke shi jibi sai ya gaji da halinka ko ya ne ne kake kuma to saboda haka haƙurin nan kuma malamai suka ce a cikin sa ne idan kai haƙuri shi yasa malamai suke cewa alala tanalul ilma illa bi sittatin zaka'un wa hirsun wa istibarin wa bulghatin wa irshadu ustadin wa tula zamani ba za a samu ilimi ba sai da abubuwa guda shida sau na biyu ka an majmu'a bi bayani ko zan irga maka su gaba ɗaya guda shidan nan in baka same su ba za ka samu ilimi ba to malamai suka ce ba ilimi ba abu da yawa ma ya shiga cikin wannan ba za ka samu ba na ɗaya zaka'un kokari sai kai kokari duk abin da kake sai kai kokari a ciki in baka kokari ba za ka samu ba in neman ilimi kake yi sai ka dage in baka dage ba za ka samu ba in neman kuɗi kake yi sai ka dage sai ka yi kokari in baka kokari ba za ka samu ba sannan wahirsin da kwaɗayi abin da kake ciki kana so ka yi ba kana yi a dole-dole ba kana so ka yi kake yi sannan wasu dabarin da kuma haƙuri sai ka yi haƙuri in baka yi haƙuri ba za ka samu ba ilimin da za ka samu in dukiya kake nema in baka yi haƙuri ba za ka samu ba yau kana yaro a shago da oganka sai ka ce lalle sai ka sayi mota yanzu nan yanda yake hawa motar nan kai ma sai ka hau kaga baka da haƙuri kenan zai yi ka hau in ka hau ka to abun ba zai tafi ba to saboda haka sai ka yi haƙuri ka gane cewar komai yana da lokacinsa akwai lokacin da yanzu ne ya kamata ka sayi mota akwai lokacin da bai kai ka sayi mota ba akwai lokacin da ya kamata ka saka riga iri kaza akwai lokacin da bai kamata ka saka irin wannan rigar ba rigar ka bace saboda haka sai ka yi haƙuri ka bi abun a hankali ba za ka ce a yau ɗin nan sai na zama irin alajuwa ne ba ko sai na zama kamar wani ba haka ba ne sannan in kasuwanci kake yi ma sai kai hakuri a ciki. Malamai suka ce idan ba kai hakuri ba kana farawa sai ka ci haba abun ba duba ya garawa ya zaka yi ne kai ka bar shi sai ka watsar da shi ka koma wani ma in ka koma kana yi kaga baka samu sai ka watsar to baka da hakuri kenan sai kai hakuri a ciki kafin ka samu in kai hakuri shikenan sai ka samu abin da kake nema sannan ilimi kake nema kamar yadda muka faɗa shi ma sai kai hakuri in baka hakuri ba zai yi ba kai yau kai gobe sannan kaga sannan da dadewa da zaka yi a cikin sa ko me sai ka yi a cikin sa kafin Allah baka ba haka kawai zaka shiga yau shikenan a ci gobe ka samu ba to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba abin da ya bamu wanda ya kai kamar hakuri shine babban kyauta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبا لأمر المؤمن إن أمره كل له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن أبي يحيى أنكر بورك بابا يحيى Suhaib ibn Sinanin radiyallahu an Suhaib dan Sinanin Allah ya dade shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah subhanahu gare shi yace ajaban li amri almu'min mamakin lamarin mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun dukkan lamarin sa a gare shi alheri ne walaysa zalika li ahadin illa lilmu'min babu wanda yake da wannan abu sai mu'mini in asabatu sarra'u shakara idan abun jin dadi ya same shi zai godiya wa Allah fa kana khairan la sai ya kasance alheri ne a gare shi wa ina sabatu darra'u sabara idan abun cutarwa ya same shi zai yi hakuri fa kana khairan lahu sai ya zama alheri a gare shi rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi an samu shi daga abi yahya shine suhaibu bin sinan radiyallahu anhu sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ana ce masa Suhaibur Rumi wato mutumin Rum ne a kasar Rum yake a wani yaje ya sayo shi an mai da shi bawa ya sayo shi ya zo da shi garin Makka to da ya zo da shi garin Makka sai Abdullah ibn Jad'an ya saye shi sai ya fanshe shi to da ya fanshe shi da musulunci ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci sai shi Suhaib ibn Sinan ya karbi musulunci da ya musulunta an ce a lokacin bai mutum 30 ne ma suka musulunta ba sai shi ma ya musulunta to da ya musulunta yana kasuwancin sa a cikin garin Makka ana haka har ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya koma garin Madina to kafiran Makka sai suka ce Suhaibu ba zai koma Madina ba inda zai je yana nan a Makka yace wai me yasa wata rana sai yace musulmi yasa kuka hana ina koma Madina ne suka ce ka taho daga kasar ku Makka da komi ka zo nan ka samu arziki ka tattara ka koma garin Madina yanzu ba inda zaka je sai ce hato inda dan dukiyar nan ne to ku dauki dukiyar mana kawai ku bar na tafi shikenan sai suka karbe dukiyar sa gaba daya sai ya kama hanya sai ya tafi garin Madina lokacin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karasa garin Madina ba yana Quba suka karasa shi da Sayyidina Ali suna zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa Rabihal Bai'u Aba Yahya yace ya kai baban Yahya kasuwancin da kai yayi riba wa minan nasi man yashri nafsahu tiga amradatillah daga cikin mutane a kowanda yake bada kansa saboda Allah saboda haka dukiyar nan duk ya bata malamai sun ce dukiyar da ya bari ta kai a cika rijiya 70 da zinare abin da ya bari a garin Makka ko ɗaya bai dauka ba suka ce in ya bar su kawai ya tafi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Suhaib ibn Sinan radiyallahu an ya kasance kuma a sayyidina Umar radiyallahu anhu yana ganin girman sa sosai saboda da aka soke shi zai yi wafati ya bar wasiya yace sayyidina Suhaib ibn Sinan shi zai masa sallah sannan shi ya nada a matsayin wanda zai na yin sallah kafin wanda aka nada su fidda shugaba a cikin su mutum shi dan nan da aka ce su zabi jagora a cikin su kafin su fidda wannan jagoran shi sayyidina Suhaib ibn Sinan shi ya ci gaba da wannan jagorancin ya rawaito hadisai guda 30 daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a ciki ne aka samu wannan yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ajaban li amri almu'min mamakin lamarin mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun, dukkan lamarin sa shi a gare shi alheri ne, kuma wannan abun baya kasancewa wa kowa sai wa mu'mini. In asabatu sarra'u shakara, idan abun jin dadi ya same shi sai ya gode wa Allah. In abun jin dadi ya same shi sai ya godiya, in abun farin ciki ya same shi sai ya godiya wa Allah, ya gode wa Allah a cikin farin cikin nan da ya shiga ciki, sai hakan ya zama masa alheri. Wato ba farin cikin bane, ita godiyar kanta ita ma shine aikin da ake nema mutum yayi. Idan Allah ya saka fada cikin yanayi na farin ciki, sai ka gode wa Allah. La in shakartum la azidannakum, Allah ya ce idan kuka gode zan kara muku. To sai ka gode wa Allah da ya baka wannan abun na alherin da ya same ka. Sannan idan abun da baka so ne ma ya same ka, sai ka yi hakuri ka danne, sai ya zama maka alheri shi ma, fa kana khairu Allah, sai ya zama maka alheri. Saboda haka dukkan yanayi guda biyun wanda ya same ka, ba za ka nuna wani abu ba, duk za ka yi godiya wa Allah a ciki. Yanayin jin dadi in ya same ka sai ka gode. To malamai suka ce me godiyan anan? An ce abun alheri ya same ka za ka gode, kai ne baka da wadata sai Allah wadata ka, ya za ka gode masa? Shine ka zo masa da abun da yake bukata da ya umurce ka ka yi su. Kar misali baka da wadata ka samu wadata, da baka san hanyar gidanka ruwa ba sai ka nema, saboda da baka da shi ne shi yasa baka je ba. Baka san ya ake shan giya ba sai ka neme ta, baka san ya ake zina ba sai ka nema. Kaga wannan godiyar da kai ba ita ake nema ba, an baka nema amma sai ka gode ba ta inda ake neman ka ba. Saboda haka ana so ka gode ne ta wajen ibadan da Allah ya dora maka, a ga kaninka ibadodin da kake shine ka gode, shine ka gode a cikin nemar da Allah ma. Amma da kana fitowa jami'i, yanzu ka samu dukiya ka daina jami'i, sai a gidanka sai dai wasu su je kai alhaji ka fito a sallah a falo, amma ka daina zuwa masallaci, kaga baka gode ba kenan. In ka gode to za ka ka sake maida hankali ne cikin ibada, shine ka gode din. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yin sallah, Hassan Hussein yana kumbura, sai tana shi tana cewa ya Rasulullah ya kake yin haka? Allah bai dora maka bai ce afala akuna abdan shakuran, ba zan kasance bawa mai godiya ba? Kaga godiyan shine ka sake yin bautan, ba ka nemi waje ka kwanta ba, ka sake bautawa Allah shine ka gode. Sannan abun sharri ya same ka, abun da baka so, nan ma kai hakuri, idan kai hakuri sai ya zama maka alheri. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb faqalat fatimah radiyallahu anha wa karba abata فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة فردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل نعناه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الترابة رواه مسلم رواه البخاري. Wa Anas radiyallahu an daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda, kale ya ce lamma saqulan nabiy sallallahu alaihi wasallama, lokacin da rashin lafiya na ajili yayi nauyi wa annabi sai Allah mince Allah su tabbata a gare shi, ja'ala yataghashahu karbun, sai yanayi wato na jin tsananin ciwo, yanayin bakin ciki na jin ciwo din nan, sai ya rufe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fa qalat fatimatu radiyallahu anha, sai tana Fatima Allah da ita take cewa wa karba abata, tace ya bakin cikin da babana ya shiga ciki. Faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa ala abiki karbun ba'da al-yaw, babu wani kunci ko bakin ciki ga mahaifinki bayan yau. Falamma mata, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, qala sai tace ya abata, ya babana, ajaba rabban da'a, ya amsa kiran ubangijinsa, ya abata, ya babana, jannatu firdausi mawa, aljannar firdausi ita ta kasance makomarsa. Ya abata, ya babana, ila jibrila na'ana, zuwa ga jibrilu ne ake gaya masa, wato ake masa taziya na rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma dufina, yayin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam, qalat fatimatu, sai na fatima tace radiyallahu anha, Allah da ita tace atabat anfusukum, shin yanzu rayukan ku sun yi dadi? An tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab, bayan kun zuwa wa annabi tsaya da mince Allah su tabbata a gare shi kasa. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Anas radiyallahu an yace lokacin da yanayi na ciwon ajali ya kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya zama ana jin tsananin ciwo din an shiga yanayi sosai ciwon ya rufe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar da makaranta ashaddu bala al-awliya al-anbiya summa al-awliya summa al-amsal fa al-amsal wanda suka bi kowa jin bala'in Allah zai aika musu sune annabawansa suna su na daban ne daga su sai waliyansa daga su sai bayin Allah kuma to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ciwon kai to ciwon kai zai ba irin na zauna mutane bane ba sai ya nasan zai ji ne sosai fiye da na kowa zai ji sosai ne ba wai sama sama bane ba saboda haka duk wanda aka ce maka wannan zabebban bawan Allah ne to in Allah zai bashi zai kawo masa wata jarrabawa ta irin rashin lafiyar nan to ba irin naka bane wanda kuma ka lafiya kana ta hididdimu kai na da gaske ne za a yi abu da gaske za a musu su to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wannan yanayi din sayyidina Fatima ta ga irin yanayin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki sai take cewa ya kunci ya bakin cikin da mahaifina yake ciki ya wahalar da yake sha saboda lokacin da ran annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita to wannan zafin fitar rayin ya fita daban da na kowa ba wai haka kawai sama sama bane a'a an ji yanayi na kunci a wannan lokaci din wanda gashi nan dai sai da sayyidina Fatima take yin wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai daga yau babanki ba zai sake shiga cikin kunci ba daga yau ba wani kunci a gare shi yake gaya mata ba zai shiga wani yanayin kunci ko na wahala ba daga yau babu wani yanayin wahala babu wani yanayin kunci a tattare da shi to shikenan to anan malamai sun ce abin da yasa ta yi wannan magana fa ba wai rashin hakuri bane ba a tana da hakurin amma kuma yanayin da aka shiga cikin ne ya zama dole sai ta irin wannan magana din saboda yanda take gani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin yanayin da ya fada ciki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati sai sayyidina Fatima radiyallahu anha take cewa ya kai babana ka amsa kiran ubangijinka ya mahaifina ko ya babana zuwa ga aljannar firdausi ne zai zama makomansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku roki Allah aljanna to ku roke shi firdausi saboda ita ce waslul jinan ita ce tsakiyar aljanna ita ce tafi kowace aljanna wato alkhairi an ce ma marufinta ma al'arshin Allah ne rufe ta jannatul firdaus tace ya abata ila jibrila nana tace ya kai babana zuwa ga jibrilu ne ake mika taziya saboda sai na jibril ba za a sake ganin sa ba tunda babu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati to ba za a sake ganin sai na jibril ya shigo cikin wannan duniyan ba to saboda haka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fada wani yanayi na tashin hankali fiye da kima lokacin da Allah ya karbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani bakin ciki da za a ji da kai wannan lokacin ba wata damuwa da za a shiga da kai wannan lokacin shi yasa sayyidina Umar radiyallahu an sai da abun ya gagara yin hakurin yace duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zan fille wuyansa ai Musa ma ya je ya gana da Allah ya kwana 40 ya dawo saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan bai rasu duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na fille wuyansa kuma lokacin sayyidina Abubakar baya nan to ga magana kuma yanda ta fito aka shiga dimuwa saboda rashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar Siddiq radiyallahu an da ya dawo ya shiga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya fito ya ce Umar kai shiru karka sake yin magana ya hauka minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wanda yake yana yin addinin sa saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wafati wanda yake idan Allah to Allah kuma yana nan rayi ne ba zai mutu ba yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya ja wannan aya cewar kai mai rasuwa ne su ma masu rasuwa ne wa muhammadun illa rasulun qarkalum min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalamtum ala aqabikum sai na wure ce shi har ya manta da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ko bane sai mun zo ne a cikin ku yanzu idan yayi wafati ko aka kashe shi za ku juya ba yake nan ku daina wannan addinin to aka shiga wannan yanayi na rashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba ai kuka an yi ihu ba sai dai an yi wadannan maganganu da aka yi aka ce sai tana Fatima ta ce wannan magana ba wai kururuwa take yi karga ana cewa ta cewa ya abata kai zamani da yanayin kuka da ihu bane a cikin yanayi ne dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqalbu yahzan wal ayn tadma wala naqulu illa ma yardillah yace ita zuciya za ta yi bakin ciki shi kuma idanu zai biye mata sai ya hawaye amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yardar da Allah saboda haka idan ka samu halinka cikin irin wannan yanayi din sai kai yanayin da ba za ka nuna cewa ka samu ka kai ta ihu kana faduwa kana birgima ba za ka yi wannan ba sai sayyidina Fatima ta ce musu ta ce sayyidina Anas yanzu rayukan ku sun yi dadi da kuka binne annabi sallallahu alaihi wasallam kuka zuwa masa kasa kun ji dadi da kuka yi haka sayyidina Anas bashi da musan wannan tambaya ta sayyidina Fatima alaihi salam sai shiru bai ce komai ba sai dai malamai suka ce shirun nan da yi yana gode cewa ina ai umurni ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wafati abin da shi amma dan ba haka ba yaya za a yi su ji dadi yadda suke son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da komai fiye da rayuwarsu a ce sun binne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ji dadin wannan yanayi ai babu jin dadi a tattare da su sun fada wani yanayin da ba taba gani ba to saboda haka duk da wannan yanayin da aka shiga na rashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma an yi hakuri shine dalilin kawo wannan hadisi a wannan wajen an yi hakuri ba ai wani abu ba sayyidina Fatima alaiha salam take cewa lisanul halinta yana cewa yaya ne mutum tace wa ma za alamin shamma turbata ahmadin Allah ya shuma madar zamani gawariya subbat alayya masaibul law annaha subbat alal ayami udna layaliya tace wa ma za alamin man ya shuma turbata ahmadin tace ai ba komai akan mutumin da ya shanshani kasar da aka rufe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya shuma madar zamani gawariya indai yaji ya shanshana kasa ka binne annabi sallallahu alaihi wasallam da ita to duk wani abu na zamani da zai same shi na wahala ba zai gan shi ba ai ba wani wahala da zai gani to ya rasa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam balle wani abu indai ya shanshani wannan kasar da aka binne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ta to wahala na cikin zamani duk ba zai dame shi ba tace subbat alayya masaibul law annaha subbat alal ayami udna layaliya tace duk wata masifa da kake tsammani to an zuba mun ita abinda zaka dauke shi a matsayin bala'i da masifa da ka fada wani yanayi na kunci tace babu yanayin da yafi wannan yanayi na rashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace wannan halin da muka shiga na rashin annabi sallallahu alaihi wasallam da za a zuba halin akan darare akan ranaku da sun koma darare da za a zuba wannan halin da muka fada cikin akan ranaku rana ne sai a dauko wannan halin a zuwa mata to za ta koma dare saboda tsabar yanayin da aka shiga ciki to saboda haka duk abin da ka rasa ba dole ka kai hakuri ka rasa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kuma ka ci gaba da rayuwa to saboda haka nan ana nufin mutum yayi hakuri a cikin dukkan halin da ya shiga ciki ya samu kansa yanda sabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yi hakuri da rashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to haka ake so duk wani yanayin da ka fada ciki ma kai ma kai hakuri da abin da ya same ka a cikin kowane yanayi ne na'am za mu ci gaba ne ko ne to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah sai dai akwai mai tambaya a cikin abin da aka karanta to sai yayi in babu kuma sai mu yi addu'a na ba ku yin tambaya ba kuna ganewa kenan duka oh to ni zan fara yi to in ba za ku na yi ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين